Kwazza in 2010 biyar guguwar Sakko ta kama muhimmiyar rawa ta amma kuma da alamu a wannan zabe da ke tafi ranar Asabar za ta sauya zani musamman ma a jami'ar APC da ke mulki a jihar Adamawa inda tuni wasu 'yan jami'ar kuma magoya bayan shugaba Buhari ke cewa su a wannan karon shinkafa da wake za su yi wato cancanta za su yi ba zaben Sakko ba. Amma wajen wani taron manema labarai da suka kira a Yola, ƙungiyar North East Buhari Support Group sun ce baga zaben shugaban ƙasa dole a bi cancanta a wannan karon ba jam'iyya ba, kamar yadda darakta jihar na ƙungiyar Ali Usman Waziri ya ƙarin haske.
Muna so mu kira hankalin mutanenmu. Na farko muna so mu taya mai girma shugaban ƙasar Najeriya murna na cin zabe da ya yi. Mu a jihar Adamawa mataki da muke so mu ɗauka, muna da ra'ayi daban a zaben da za a shiga a ranar Asabar mai zuwa. Wannan gwamnatin jihar Adamawa da take cewa rashin jam'iyyar APC ba za mu iya yin aiki da ita ba, domin ba ta ba mu kunne ba. Mun kira ta akan kurakuranta da yawa amma ba su amsa ba, don haka za mu faɗa members ɗinmu na jihar Adamawa zaben da za a yi ranar Asabar za mu zaɓi jam'iyya daban, ba jam'iyyar APC ba. Wannan gwamnati a yanzu bai cancanci mutanenmu da suke da kishin ƙasa ba su ƙara ba shi gida. Da kuma shugaban ƙasa ya ce a zaɓi cancanta, vote for a candidate of your choice, vote for competence. Wannan kuma mu mun yarda da wannan al'amari, da haka kowane jam'iyya da muka gani suke da ɗan takara mai kyau. Mun yi nazari mun duba jam'iyya a cikin jam'iyyun nan, wanda ɗan takararsu ya fi cancanta shine distinguished senator Abdulaziz Murtala Hamman Heroin Yako na jam'iyyar APC.
To sai dai ko ita ma jam'iyyar APC a jihar ta maida martani ga masu kiran da bi cancanta. Ahmad Lawal shine mako sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a jihar Adamawa.
A Ibrahim Abdulaziz na sun tabbatar maka da cewa duk wanda ka je na ce zai shinkafa da wake to dama ba dan APC bane, saboda duk wani APC dan APC ya kamata ya bi dokan shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya ce a APC sack daga samar kasa. Amma idan ka ce ba za ka APC sack ba, wannan tabbatar maka da cewa dama 2015 baka APC ba, kuma kai baka tabbatar duna cewa ka da APC bane. So don haka na son gaya mutane, ko ka shinkafa da wake ko baka shinkafa da wake ba, da ikon Allah APC za ta ci zabe a jihar Adamawa a zabe mai zuwa, kuma insha Allah duk ƴan takararmu za mu tabbatar sun ci.
A wata sabuwa kuwa, ita ma jam'iyyar adawa ta SDP a jihar ta musanta rahotannin da ke cewa ta janye takarar kujerar gwamna a jihar bisa cewa sun shiga haɗaka da wani ɗan takara. Chief Emmanuel Bello da ke zama ɗan takarar jam'iyyar ta SDP Adamawa ya ce wasu ne ma ke neman ɓata masa lale.
Ai magana na janye mawa, mawa zan janye.
An ce ka janye wa ɗan takarar PDP.
PDP Allah ya sauke.
Wani APC ka janye wa?
Allah ya sauke. Ai duka cikinsu sai dai su janye mu. Ai in Allah ya so ya yarda, SDP ita ce mai kafa gwamnati wannan dokin, farar dokin nan, domin duk ɗan Adamawa farin doki yake so ya sawa. Sannan kuma an yarda da mu saboda mun shiga karkara. Mu kaɗai ne wanda muka tafi 226 wato 226. Mu ya kamata mu kafa gwamnati.
Wai ba ku za mu ga kanta za ku karo da manyan jam'iyyu.
Wani irin karo? Mu ma babban jam'iyya ce.
Yanzu dai lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben na ranar Asabar, musamman ma tsakanin manyan 'yan takarar gwamnati da suka hada da Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibril na APC da kuma 'yan takarar jam'iyyar ADC Sanata Abdulaziz Murtala Yako. Kana kuma da na jam'iyyar PDP Honorable Ahmadu Umaru Fintiri da kuma 'yan takarar jam'iyyar SDP Emmanuel Bellan. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.